Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Sai kuma tashoshin FM na Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Far'a da kuma FM Nomad da Dalol. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa zango na 102.5 ko kuma Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru Mishanu daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na rana. Yau Juma'a 13 ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga kanin labarai.
Kwamitin Majalisar Harkokin Shari'a na Majalisar Dokokin Amurka zai saki zama don kada ƙuri'ar yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. Jam'iyyar Conservatives ta Birtaniya ta lashe zaben da aka yi wanda ke da nasaba da yiwuwar ficewar kasar daga tarayyar Turai. A kasar New Zealand kuma kwararrun jami'an soji sun isa tsibirin White Island inda suka gano gawarwakin mutum 6.
Kanin labaran kenan. Idan muka shiga cikin shirin namu kuma za ku ji yadda aka yi jana'izar wasu sojoji da mummunar hari ya rutsa da su a Niger.
Yace Laftana Kanal Hassan Anutab, kai da askarawanka 70 kun nuna jarumtaka, saboda haka mutuwarku sadaukarwa ce.
To ko me ya janyo mummunar hadarin motar da yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane 30 a jihar Bauchin, Najeriya? To idan muka shiga cikin shirin nan za ku ji cikakkun rahoto, amma duk wannan sai bayan kun sha labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce masu zabe sun baiwa jam'iyyarsa ta Conservative babbar damar fitar da Britania daga kungiyar tarayyar Turai. A wani jawabin da ya yi cike da farin ciki ga 'yan jam'iyyarsa, Mr. Johnson ya jaddada cewa Birtaniya za ta fice daga kungiyar tarayyar Turai a ranar 31 ga watan Janairu mai zuwa. Prime Minister kenan yake cewa mun yi nasara, mun kawo ƙarshen kikikar da aka shiga. Ina son in taya kowa da yake da hannu a tabbatar da nasarar Conservatives murna. Wannan shine nasarar jam'iyyar mafi girma tun shekara ta 1990. Mr. Johnson ya kuma ce gwamnatinsa za ta yi aiki da kowa a Birtaniya. Sakamakon zaben da aka yi ta samu tun da safiyar yau din nan sun nuna yadda jam'iyyar Conservatives ta lashe akalla kujeru 364 daga cikin kujeru 650 na Majalisar Dokokin Kasar. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan harkokin shari'a, wanda ke duba yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump, zai saki zama da safiyar yau din nan Juma'a don kada ƙuri'a kan tuhume-tuhumen tsige Mr. Trump. Kwamitin da ya je hutu da daren jiya Alhamis bayan da ya shafe sa'o'i 14 yana muhawara kan batun. Kwamitin mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat ya yi watsi da yunkurin 'yan Republican na wofinta zarge-zargen da ake yi wa Mr. Trump. A yanzu za su kada ƙuri'a ne domin aika su Majalisar Dokokin Ƙasar, inda cikakkiyar majalisar za ta kada ƙuri'a a kai, mai yiwuwa ma a cikin mako mai zuwa. Ana kyautata zaton kwamitin zai amince da wani rubutaccen tuhume-tuhume na biyu, wanda ya kuma zarge Trump da kin bayar da ɗaruruwan takardun da masu binciken tsige shi suka nema yin amfani da su, da kuma hana jigajigan jami'an gwamnatinsa bayyana a gaban kotu. Wani babban jami'in Amurka ya ce takunkuman da Amurka ta kakaba ma Iran sun hana Iran samun kuɗaɗe daga ƙasashen waje, a yayin da hakan ya sa ajiyarsu da suke iya amfani da ita wajen aika-aikarta a ciki da wajen ƙasar duk bai wuce dala biliyan 10 ba. Wani jami'in diplomasiyan Amurka na musamman a Iran, Brian Hook, ya yi wasu bayanai kan ajiyar kudaden ƙasashen wajen Iran a wani jawabin da ya bayar gaban hukumar da ke kula da mu'amalar ƙasashen waje a birnin Washington. Ya ce, a cewar hasashen gwamnatin Amurka, Iran tana da ajiyar kudade daga kasashen waje na dala biliyan 100, amma kashi 10 ne kawai hukumomin Iran ke iya amfani da shi. To masu sauraro, kuna shan labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tawagar kwararru ta fannin aikin soja a kasar New Zealand sun isa tsibirin White Island da safiyar yau, kuma sun gano gawarwaki 6 na akalla mutum 8 da suka rasa rayukansu a lokacin da tsibirin yayi amon wuta a ranar Litinin din da ta gabata. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mike Clement ya shaidawa manema labarai cewa a yanzu komai na tafiya daidai kamar yadda suka yi fata. Ya ce jirage marasa matuka ne suka gano gawarwakin mutum 6 din, amma har yanzu ba a gano mutum 2 ba. Hukumomin kasar sun ce dalilin su na kin aika kwararru da wuri zuwa tsibirin domin nemo mutanen shine saboda yuwar ci gaba da amon wuta da aka yi zaton tsibirin zai yi. Kwararru kan yanayin karkashin kasa dai sun ce a cikin kwanaki 2 da suka gabata akwai kashi 40 zuwa 60 na yuwar kara afkuwar wani amon wuta. Babban wakilin Amurka wajen tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ya ziyarci Pakistan a yau, wato kwana daya bayan da ya dakatar da tattaunawar sulhu da kungiyar Taliban a kasar Qatar, a matsayin martani kan harin da mayakan Taliban suka kai cikin wannan makon kan sansanin sojin Amurka mafi girma a Afghanistan. Khalilzad ya gana da ministan harkokin waje Shah Mahmud Qureshi a birnin Islamabad na Pakistan, kuma ya bayyana masa abubuwan da aka tattauna a kai da Taliban a birnin Doha na Qatar. Qureshi ya kuma ce yana fatan za a ci gaba da tattaunawa da ake yi tsakanin Amurka da Taliban.
Majina Dahiru Mishanu kenan ta karanto labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai taskar rahotannin namu. A dazu da hantsi ne a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger, shugaba Isu Mamadu ya jagoranci jana'izar sojojin da suka rasu a sakamakon harin ta'addanci da ya ritsa da su a ranar 3 da ta gabata a barikin sojan Inates dake kan iyakar kasar da Mali. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulimuni Barma, ya aiko mana karin bayani.
A farfajiyar barikin sojan sama, wato eskadri da ke birnin Yamai, ne aka yi jana'izar waɗannan sojoji kimanin 71 da suka kwanta dama a barikin sojan Inates bayan shafa awoyi suna goza fada da wasu maharan da aka kista cewa ɗaruruwa ne. Shugaban kasar Niger wanne yalu suna a gaban waɗannan mamata ya yi musu jinjinar ban girma.
Lieutenant Colonel Hassan Anoutab, tai 70 soldats et toi avait fait acte de courage.
Yace Lieutenant Colonel Hassan Anoutab, kai da askarawan ka 70 kun nuna jarumtaka, saboda haka mutuwar ku sadaukarwa ce. Mutum ya rasa ransa saboda kare martabar kasa dauke da makami a hannu wani abu ne da za a dauka a matsayin kyakkyawan karshe. Kore yake iyalanku suna cikin jimamin rashi, amma kuma ƴaƴanku za su yi alfahari da kasancewar su waɗanda suka fito daga tsatsan jajirtattun iyaye kamar ku. Tabbas ƴaƴanku za su yi bugon gaba cewa kun bar musu gadon jarumta.
Oui, vos enfants seront toujours fiers de vous car vous leur laissez le courage en héritage.
A ci gaban jana'izar waɗannan sojoji, shugaba Isuhu ya zagaye ɗaukacin mutanen da suka zo yi wa ƴan uwa da dangin su bankwanan ƙarshe domin yi musu gaisuwar ta'aziya. Rasuwar waɗannan dakaru na ci gaba da girgizar jama'a a yanzu haka, kamar yadda ake ganin alamu a fili a fuskar dangin su.
Kani na ne a nan, sunan Shehu Yawu Hassan. Allah ji kansu, Allah sa sun huta. Irkoi da mi no dogo ne.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To abun da ya faru kawai sai mai muima Allah subhanahu wa ta'ala godiya. Dama shi dan Adam duk wanda ya kasance akwai ran da zai bar duniya, kuma akwai sanadi da zai tahiya da shi. Ina da yaro na dan yayana wanda ginana ya tashi gidana ya karatu ne rike shi. Imran ya haye jibo kwanakin baya 14 je. ya samu halbi a gawa just ya koma da convalescence kuma waga tabuku sai a hankali sai haka harkar ta kasance Allah ubangiji ya rahamshe su Allah ya sa sun yi shahada
domin karawa jami'an tsaro azamar aiki a wannan lokaci na yawaitar haraharen ta'addanci shugaban kasar Nijar ya yi karin girma ga dukkan sojojin da suka rasu a sanadiyar wannan hari na barikin Inatas kuma a cewar ministan tsaro Professor Isu Katambe
ya kamata a ci gaba da roƙon Allah domin kwanciyar hankali shi tabbata cikin kasar mu jiya mun ce cikin sanarwa ta gwamnati lalle inda yarda Allah za mu ci gaba da wannan kokowa da yarda Allah kuma za mu kariya da waɗannan mutane
a ƙarshe an nufi makabartar Yantala ta birnin Yamai inda aka bi ne ga wakin waɗannan sojoji reshen kungiyar IS a Sahara a ƙarƙashin shugabancin Adnan Abu Walid al-Saharawi ne ya ɗauki alhakin kai harin na barikin Inatas karo na biyu kenan a shekarar nan ta 2019 Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Allah ji kan maza iyalan su kuma Allah ba su dangana. A gaida Sulaiman mu na farma da wannan rahoto. A wani al'amari mai kama da wannan kuma a jihar Bauchi hukumar kare hadarurruka ta tabbatar da konewar mutane 28 urmus a sanadiyar hadarin motoci guda biyu waɗanda suka yi taho mugama akan babbar hanyar Bauchi zuwa Kano a wani gari mai suna Gubi. A hirarsa da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Kwamandan shiyar hukumar kare hadarurruka Abdulrazak Najumi ya ce binciken da suka yi ya nuna cewa daya daga cikin direbobin biyu bacci ne ya kwashe shi.
Sunana ne Abdulrazak Najumi, ni ne kuma shugaban hukumar kare hadarurruka ta nan Bauchi. Hadarin gaskiya ne ya faru misalin 12 na dare da motoci guda biyu. Akwai mota mai kirar J5 wacce ta fito daga jihar Adamawa, sannan akwai kiran bus wanda ake kira Homa din nan, ita kuma ta fito daga Katsina can dusan ma za ta je Adamawa. Ga dukkan alamu dai hadarin mu a yadda muka fuskanci shi akwai bacci a cikin shi direban Homa din, saboda yana tahowa ga inda ya taka burki da yake kan titi na Sambar ba kuna ba komai ba. Yadda aka burki mota ta jaya ta je ta samu waccan mota suka yi tuwo mugama suna buga mota ta kama shi a cikin motarsa shi kadai ne direban ya rayu shi wannan bus na Homa ɗin, saboda kofa ta buɗe ya faɗi a ƙasa. Sauran jama'ar kamar yadda ya faɗa da bakinsa mutum 24 ne a ciki sun kone murus, waccan kuma jefa ɗin akwai mutum 4 a gaba su ma sun kone murus. Sannan waɗannan halittu na Ubangiji ba wanda za ka yi gani ka ce wannan mutum ne, sun zama toka ko gawayi.
Yaya aka yi da gawawakin
kenan? Gawawakin kamar yadda muke yi bisa al'ada, in haka ta faru sai mu ɗauke su mu kai mucuwari. Su ne suke kuma da hakkin a musu babun ne su, tunda ba wani abu da su
bisa su dinna za a yi ga baki ɗaya ne ko kuma dai yaya al'amarin zai kasance in haka ya faru?
Dukkan mutanen nan na tabbatar ga cewa musulmi ne, saboda dukkan su family ɗaya ne, daga wani kauye ana kiransa Karofi a gundumar dusan ma, kuma ɗaurin aure za su Adamawa Fulani ne. A ce ɗin nan na yi magana shi sakin Abdulkan Madan, mutanen mu za su je yau kusa musta ajiya. Na ma tambayi shugaba na ƙasa cewa ya bani izini in sanar da mutanen Kaduna su je su musu gaisuwa, cewa shugaba na yi kuma.
Menene shawarin ka ga direbobi tunda ka ce bacci ne kuka lura janyo wannan hatsari?
Mana Abdulhab, mun ba Najeriya magana ɗaya ce za ta canza halaye. Idan al'umma ba za ta canza halayensu ba to komai zai tabarbare ya kasar nan. Yayin da aka ce wannan doka ce ka batta ko kuma ka yi, to ya kamata mutanen kasar nan su amince da cewa eh wannan doka ce bari in yi ta.
Alal misali wato kaman da baccin nan da ka ce idan direba yana jin bacci ya tsaya
kawai shi kenan, kuma ya san ya gaji kada da kowa ya hakura, ai arziki na Allah ne. Kuma sannan ka ɗauko maka hanyar ita kanta motar an ɗauki mutanen da ya wuce ka'ida,
wato sun ɗau fasinja ya fi ƙarfin motar kenan ma,
ya fi ƙarfin motar mutum 24 hata shi direba an kanta 25 ai ya wuce haka, bai ba ta wuce mutum. 2018 mutane su haƙura da cewa ga doka burin vita ba za mu shiga mota kuma ta cika shi direba kuma yadda haka din ne cikin an samu ci gaba amma yayin da dan adam shi zai sa kansa ma ya tuza kansa shi kuma wannan kuɗi yake nema
mutuwari gace ba ta fita kullu nafsin za'iqatul mauti ayar qur'ani ce duk san da na zo ka
Allah ya kyauta masararo kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 10:15 ga shirin mu na gaba
Jama'a barkanku da saki saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. To a yau Juma'a ake sa ran ƴan majalisar wakilan Amurka za su kada ƙuri'a kan tuhume-tuhume biyu da suke yi akan shugaban ƙasar Donald Trump. Bayan da suka kwashe sawa'i da dama suna ta tafka muhawara. Inda kowa ya bi jam'iyyarsa. Yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. To babban batun da shugaban kwamitin kula da fannin shari'a a majalisar wakilan Amurka, Jaron Nadler, ya mai da hankali a kai yayin muhawarar shi ne. Shugaba Donald Trump ya rike wasu kudaden Ukraine da yawansu ya kai $391 million na tallafin kayayyakin soji da Amurka ta bata. Ya ce ba zai sake su ba sai ta gudanar da bincike akan tsohon mataimakin shugaban kasar wato Joe Biden wanda shi ake tunanin zai tsaya takara tare da Trump a zaben 2020. A cewar Nadler, Trump ya gurɓata zaben Amurka da ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa. Ya ce a lokacin da shugaban ya nemi gwamnatin wata ƙasa ta yi bincike kan abokanan hamayyarsa na siyasa a cikin gida, hakan ya gurɓata zabenmu ne. Ga waɗanda suka kafa wannan ƙasa, irin wannan badaƙala babban al'amari ne. Gudanar da sahihin zaɓe shine ginshikin demokradiyya. Idan zaɓen mu ya samu tangarɗa, to komai ma zai gurɓace.
If our elections are corrupt, everything is corrupt.
To sai dai manyan 'yan Republican da ke cikin kwamitin majalisar irin su Doug Collins sun yi ikirarin cewa tunda Trump ya shiga ofis, 'yan Democrat ke son su tsige shi. Kuma idan aka kalli bayanan da suke gabatarwa ba su yi daidai da zargin da suke masa ba. Yace babban ƙaryar da muke ji ta nuna mana ƙarara inda suka dusa. Kuma ƙaryar da suke yi kan batun tsige shin suna ganin abu ne da ya dace. Amma babban abin da muka lura shine yadda ake ta hanzunan a aiwatar da tsigewar. To muhawarar dai da aka yi ta tafkawa tsakanin mambobin wannan kwamiti da ke binciken Trump. An yi ta ne a yanayi na ƙwarya ta buƙwarya, wato kowa jam'iyyarsa yake marawa baya, kamar yadda 'yar majalisa Val Demings ta jam'iyyar Democrat ita ma ta nuna a wannan jawabi nata. Ta ce, na san cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka, amma dokar da za ta iya zama mara amfani idan har wanda ake zargin zai iya jirkita hujojin da ake da su a kansa, wato ya hana shaidu bayyana a gaban kwamitin. Ya ki bada haɗin kai a binciken. Ina so ku faɗa min wani da kuka sani, ko da a cikin iyalanku ko a unguwanninku da zai iya haka ya kuma tsira. To shi ma ɗan majalisa Jim Jordan na ɓangaren Republican bai yi shiru da bakinsa ba.
This is not about Ukraine. Facts are on the president's side. Zelensky said he wasn't pressured. Ukrainians didn't even know.
Yace wannan ba batu bane kan Ukraine. Shugaban Ukraine Zelensky ya fito ya ce shi ba tursasa shi aka yi ba. Kuma su kansu 'yan ƙasar ta Ukraine ba su ma san cewa an rike wasu kudaden tallafi ba a lokacin da aka yi ganawar ta wayar tarho. Amma abu mafi mahimmanci shine ba su yi wani yunkurin neman a saki tallafin ba. Wannan ita ce gaskiyar maganar. 'Yan Democrat ba su taɓa yarda da abin da ke zuciyar Amurkawa ba. To kamar yadda ake hasashe, idan majalisar ta amince da tuhume-tuhumen, mutum zai je gaban majalisar dattawa wacce ke da rinjayen 'yan Republican domin ta yanke hukunci. A dai ranar Larabar da ta gabata, shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Mitch McConnell ya ce majalisar za ta duba batun ne a wata mai zuwa idan ya zo gabanta. Idan dai har majalisar dattawar ta samu Trump da laifi, to za a cire shi a makaminsa na shugaban ƙasa. Amma kuma masu lura da al'amura irin su Dr. Nasir Danmowa, malamin jami'a a jihar Florida da ke nan Amurka, na ganin abu ne mai kamar wuya, domin 'yan Democrat na buƙatar aƙalla 'yan Republican 20 su mara musu baya kafin su sami adadin mambobi 67 daga cikin 100 da ake bukata kafin su samu rinjaye.
to kaga abin da ke faruwa shi shugaba Trump gaskiya lokacin da ya hau mulki kokari ya samu ra'ayin duka akasarin yan jam'iyyar na abuja na Republican ya kasance yana da wajen kashi 89 cikin 100 na yan jam'iyyar da ke goyon bayan shi to kasancewa haka nan duka yan sauran jam'iyyar don kasan lokacin da suke za yan fitin takara ba su goyi bayan ya abin nan ba wannan Senator Lindsey Graham da sauran sanatoci duka har ma su kashi suke yi amma bayan da ya samu tsayawa takara ɗin kuma ci zaɓe ya zo ya samu jam'iyyar nan rukudu su tuna goyon bayan shi gaba ɗaya sai kasance duka sauran sanatoci na sun zo suna biyan sahunsu.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Richard Green da ya haɗa rahoton sai kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Akwai da Mahmud Lalo da shirin duniyar Amurka. Masu sauraro ga wannan sako.
Saboda yanzu mutanenmu in an yi wani abu kaɗan za a je a faɗa marugaje a ita kashe su a banza ko kuma a ce kashe kuma ya tashi tsakaninmu da musu mutane.
To an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido?
Ba zai yiwu ba.
Idan muka fitar zanga-zanga ba mai jin daɗi fa, don haƙƙin mu ne.
Masu sauraro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin ƙarfe 6 na safe a wajen Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuƙa ba ta huda shi. Shirin da ke bin sawun batutuwa da suka haɗa da rashin gaskiya, satar dukiyar gwamnati ko danna haƙƙin mutane. Ga masu sauraron shirye-shiryen muryar Amurka da ke a jamhuriyar Nijar. Za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamma.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Ƙaura na Moda. Ya ce kisan da 'yan ta'adda suka yi wa sojojin kasar Nijar sama da mutum 70 a iyakar kasar Mali wani abintar da Allah wadai ne. Kuma hakan ya ƙara fito da rashin amfanin cigaba da zaman sojojin Faransa a yankin Sahel. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ta'adda a ƙasashenmu. To amin. Saƙonmu na gaba ya fito daga Kabir Muhammad. Yace salon VOA Hausa, don Allah ku bani dama in yi kira ga iyayen yara da su garzaya su kai yaransu cibiyar yin allurar rigakafin cutar gaida da ta sankarau a nan cikin garin Sokoto da kewaye. Sai kuma saƙon da ya fito daga Sani Yalwa, yace muna jajanta wa ƙasar Nijar game da hallaka mata sojojin tafiye da 70 tare da raunata wasu da dama. Da fatan Allah ya tsare gaba. Amin. Daga nan sai saƙo daga Haruna Muhammad, yace kai cu kusan shekaru 5 kenan da Aminu Bello Masari yake juya su tiyarin jihar Katsina a matsayin gwamnan jihar. Sai dai kash har yanzu Masari ya gaza cika ma Katsinawa alƙawaran da ya musu a lokacin da yake yakin neman zabi. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Malam Hussein Dangote, yace salon VOA Hausa, don Allah ku bani dama na jajantawa al'umar Nijar da 'yan uwa da iyalan sojoji 71 da suka rasa ransu. Da fatan Allah ya kare na gaba. To amin. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke yi, sai kuma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa. Juma'a Mubarak, ku huta lafiya.
Ya zamto wayewa
an ga auto jama'i tutarwa
da gangami a
akan cutar kanjamau a kauye ga da dama har nawa gudunmawa muryar amurka ta yi dan kanjamau ta zanto kaucewa
Madalla kafin mu yi sallama da ku masu sauraro ga Madina ta dawo don karanto mana labarai amma a takaice.
Prime Minister Britania Boris Johnson ya ce masu zabe sun baiwa jam'iyyarsa ta Conservative babbar damar fitar da Britania daga kungiyar tarayyar Turai. A wani jawabi da ya yi cike da farin ciki ga 'yan jam'iyyarsa, Mr. Johnson ya jaddada cewa Birtaniya za ta fice daga kungiyar tarayyar ta Turai a ranar 31 ga watan Janairu. Wani babban jami'in Amurka ya ce takunkuman da Amurka ta kakaba ma Iran sun hana Iran samun kudade daga kasashen waje, a yayin da haka ya sa ajiyarsu da suke iya amfani da ita wajen aika-aikarta a ciki da wajen kasar duk bai wuce dala biliyan 10 ba. Wani jami'in diplomasiyan Amurka na musamman a Iran, Brian Hook, ya yi wasu bayanai kan ajiyar kudaden kasashen wajen Iran a wani jawabin da ya bayar gaban hukumar da ke kula da mu'amalar kasashen waje a birnin Washington. Ya ce, a cewar hasashen gwamnatin Amurka, Iran tana da ajiyar kudade daga kasashen waje na dala biliyan 100, amma kashi 10 ne kawai hukumomin Iran ke iya amfani da shi. Tawagar kwararru ta fannin aikin soja a kasar New Zealand sun isa tsibirin White Island da safiyar yau, kuma sun gano gawarwaki 6 na akalla mutum 8 da suka rasa rayukansu a lokacin da tsibirin ya yi aman wuta a ranar Litinin din da ta gabata. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mike Clement ya shaida wa manema labarai cewa a yanzu komai na tafiya daidai kamar yadda suka yi fata. Babban wakilin Amurka wajen tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ya ziyarci Pakistan a yau, wato kwana ɗaya bayan da ya dakatar da tattaunawar sulhu da kungiyar Taliban a ƙasar Qatar a matsayin martani kan harin da mayakan Taliban suka kai cikin wannan makon kan sansanin sojin Amurka mafi girma a Afghanistan.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma shirin mu na dare, inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan duk wani al'amari da yake ci muku tuwo a ƙwarya. Yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Sa'ida Hamdun da ta hada ta kuma bada umarni, sai injiniyan mu PJ Elliot, ni Aisha Mu'azza nake cewa mu ne lafiya. Yanzu sai ku gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.